music at houseofsongs.com.
Zaran kinye bayane kola babu misale bani sang labari inda na ki bayan mata yanzu dai shikenan inda kike irana daga jin labari na saki gane mani mata so ya kancan za maka rahiya ayi ma fatar isalafiya duku ya za kai Maria tunda shike kariya kita o illa barka miki zancan zuciya mai kamar karamin haki kan yayi mini shamaki kalar sana gaza zulfanta gaban ki masoyiya san kina ga da konake dan tunanin ki nake san ki dole da babbanta shi da matan duniya na kasawa ke nake ruhi yayi tukbike gangar jiki an bambanta ta da ruhi masoyiya ina so ki gani bar fata idan da sabo na saba zanti kan kike dan duba zone ba dan na kai ba
kan kike dan
mu ba
so ne ba dan na kai ba